إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kanshi da rama dan uwa ajiye idan ba manta ba mun dauko bayani ne a cikin fa'ida ta uku daga cikin fa'idodi da malai yake kawo mana a ƙarshen salatin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda wannan salati wannan fa'ida mala ya faro mana bayani ne akan abin da ya shafi kalmar sayyiduna as-siyada shin ya halatta idan zakai salati wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi salatul ibrahimiya ka ƙara lafazin sayyiduna tare da cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tabbas hakika sayyiduna ne to amma a cikin salati shi ya halatta ka ƙara ko bai halatta ba to shine malai ke mana bayani har ya ciro mana wata magana mai tsayi ta babban malami Ibn Hajar al-Asqalani wanda akan ta muke tattaunawa lokaci ko muka dakata zamu ci gaba insha Allah ta'ala malai ce wa qad aqada al-qadi iyab baban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab ash-shifa'i malam ibn hajar yace hakika al-qadi iyad babban malami qadi iyad mai littafin ash-shifa al-qadi iyad ibn musa al-yahsabi ya kulla babi guda a cikin wancan littafi nashi mai suna ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa ya kawo nau'o'i na salatai ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda ya fara daga wanda suka tabbata daga bakin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan kuma ya tsallaka ya kawo wasu wanda wasu daga cikin sahabbai suka yi har ya gangaro kan wasu daga cikin tabi'ai malai ya ce wa naqala fihi atharan marfu'a an jama'atin min as-sahabati wat tabi'ina babban malami qadi iyad ya ciro hadisai wanda suke daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda suke bayani game da salatu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga sahabbai da kuma tabi'ai laysa fi shay'in minha an ahadin min as-sahabati wa ghayrihim lafdu sayyidina malai ce dukkanin salatan da aka ciro wanda wasu daga cikin sahabbai suke da wasu daga cikin tabi'ai gaba ɗayan su babu lafazi guda ɗaya daga wanda daga cikin su da ya kawo salatin sa da lafazin Allahumma salli ala sayyidina kowanne bai sa sayyidina ba saboda sun san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a nasa shi ma babu sayyidina minha sai malam qadi iyad ya ce a cikin littafi nasa na ashafa wannan malam albani ne yake dan ciro mana magana ibn hajar wanda shi kuma ya ciro ta daga al-qadi iyad حديث علي انه كان يعلمهم كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يترو من حديث سيدنا علي نفرقو وند سيدنا علي كسانتي yana koyar da su tabi'ai yadda satin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bai kulo yana ce musu Allahumma dahiyal madhuwati wa baril masmukati ij'al سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزوائد تحيتك على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك الفاتح لما أغلك wanda shine lafazin da aka samu daga sayyidina Ali yana fada yana cewa Allahumma dahiyal madhuwati ya ubangiji mai shimfada shimfadaddun abubuwa kasashe guda baka shine malami suka ce abinda ake nufi da shimfadaddu sune al-arduna kenan Allah madaukakin sarki wanda shine shimfada kasai guda bakwai yadda sammai suke guda bakwai haka ma kasai suke guda bakwai ayat da muka karanta yanzu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi sai ce me mithlahunna Allah ya halicci sammai guda bakwai kasa ma kuma kwatankwacin sammai din su ma guda nawa kenan guda bakwai to Allah madaukakin sarki shine shimfada waɗannan kasashe daya kasan daya kas daya kasan daya haka ad-darakat kenan in kuma aka ce ad-darajat sama kenan abin da yake sama kamar matattakalabe ne kana sama kana sama kana sama amma aka ce ad-darakat to kasa ake kasa kasa kaga da Allah ya ce innal munafiqina sai ce me fid-darkil asfali kaga kasan 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 kasa kake Allah ya kiyaye wa baril basmukati Allah kai ne makagin mahalicin halittun da suke daukake a sama almasmukatu sune almurtafiat halittun da suke daukake sammai da abin da yake da alaka da ita Allah kai ne makagin su ij'al sawabika salawatika ka sanya margaya daga cikin salatittukanka wa nawami barakatika da kuma albarkatotinka masu dadi wa zawaida tahiyatika da kuma gaisuwarka masu ƙari ala muhammadin abisa bawanka annabi muhammad abdika bawanka wa rasulika kuma manzanka sallallahu alaihi wasallam alfatihu lima uglika wanda yake shine mabudin abinda aka rufe to wannan salati an same shi ne daga sayyidina ali to abinda malai ke so ya ce maka shine kaga da ya tashi wa annabi salati bai ce sayyidina ba sai ya ce da ya gama kawo kirarin Allahumma dahiyal madhuwati wa baril masmukati da karshe sai ya ce me ij'al sawabika salawatika wa nawami barakatika wa zawaida tahiyatika sai ya ce alawa muhammad ya ce sayyidina to shine muhallin shaydin Allah ya sa an fahimta yawa malai ya ce an kara samu wani salati shi ma wa an aliyin annahu kana yaqum daga sayyidina ali yarda Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yana cewa salawatullahi albarir rahim salatittukan Allah madaukakin sarki wanda yake albarru mai kyauta arrahim wanda yake mai jin kai wal malaikatil muqarrabina da malaiku makusanta wan nabiyina da annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada da shahidai wassalihina da nagartattun bayi wama subbiha laka min shay'in da duk abinda ake maka salati da shi ya Allah madaukakin sarki ya rabbal alamina ya ubangijin halittu ala muhammadin ka sanya shi a bisa bawanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdullahi dan abdullahi khatamin nabiyina cikamakin annabawa wa imamil muttaqina kuma shugaban masu jin tsoron Allah gaba daya to shi ma dai wannan abinda zaka dauka shine lokacin da zai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam bai ce ala sayyidina ba da abinda malam albani yake so kai mu zuwa gare shi kenan abana gaba wa an abdullahi bin mas'udin annahu kana yaqulu haka na an samu daga babban sahabi ibn ummi abdin abdullahi dan mas'udin yarda Allah ta tabbata a gare shi shi ma yana cewa allahumma ja'al salawatuka allahumma ja'al salawatuka Allah ka sanya salatittukanka wa barakatika da albarkatanka wa rahmatika da rahmarka ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce abisa annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abdika wa rasulika bawanka kuma manzanka imamil khairi shugaban alkhairi wa rasulir rahma kuma manzar rahama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma wannan salati na Abdullahi dan Mas'ud ɗan uwa kamar guda biyun da suka gabata a baya ne idan ka duba da yazo daidai kan inda zai annabi salati bai kawo lafazin sayyiduna ba wa an al-hasan al-basri annahu kana yaqulu hakan ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai shine al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma an samu yana cewa man arada ayyashrib bil ka'sil arwa, wanda duk yake so ya sha daga kofi wanda yake kashe kishirwa, min haudil mustafa, daga tafkin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, fal yaqul, to yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi, Allah kai salati a bisa annabi Muhammad da iyalan gidansa, wa ashabihi da sahabbansa, wa azwajihi da matayansa, wa auladihi da ayayansa, wa dhurriyatihi da zuriyarsa, wa ahli baitihi da iyalan gidansa, wa ashharihi da sirkansa, wa ansarihi da mataimakansa, wa ashiyaihi da mabiyansa. Sune ashiya, an fahimta daga shi'a ne, aka ce ashiyatu, ashiya da abu ɗaya ne. Abinda yake nufi shine mabi, ko da an shi'a da ake ce musu ashi'a, ai abinda yake nufi mabiyan sayyidina Ali kenan, ma'ana shi'atu Ali, masu bin sayyidina Ali. To da mabiyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba daya, mu ma mun shigo kenan insha Allah ta'ala, wa muhibbihi da kuma masoyansa. To Al-Hasan al-Basri shi ma kan yi wannan salatin, shi ma malai shaidin kaga sai ce Allahumma salli ala Muhammadin, bai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba. Sai malam Ibn Hajar yace fa hadha ma utharuhu min ash-shifa, wannan shine abin da na dan rero na tato a cikin littafin ash-shifa, mimma yata'allaqu bi hayati as-salati alayhi an as-sahabati wa man ba'dahum, daga cikin abin da yake da alaka da yadda ake suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati, daga cikin sahabbai da kuma wanda suka zo bayan su. Wa dhakara fihi ghayra dhalika, shi alƙali Iyad ya ambaci wani salatin wanda ba wannan ba a cikin littafi, to amma dai ya kawo ne kawai dan ya maka hujja ko dan kafa maka dalili da wani abu daga ciki, kamar yadda ya ambata idan ka je ka dauki littafi na ash-shifa zaka ga ya kawo su kusan suna da dan dama wanda ya kawo. Bayan ya gama kawo na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai ya kawo wanda ba na san ba, irin wannan na sayyidina Ali, Abdullahi dan Mas'ud, na Sa'd al-Basri da sauransu, wanda wasu daga ciki sun fodan nan tsayi haka, ya dai yanke su ne ya kawo iya inda yake so ya maka hujja. To dukkanin su gaba ɗaya wanda ya kawo maka, babu ɗaya daga ciki da aka samu ya kawo salatinsa da lafazin sayyidina. Abinda malai yake so ya ce maka shine, kaga waɗannan bayan Allah tun daga kan sahabbai har zuwa kan wanda suka zo bayan su, kowa ya tabbata yana da yaqini akan masoya ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, mabiyansa ne, masu masa da'a ne, babu abin da yake na umarninsa da suke bajiri masa. To idan da a ce sanya lafazin sayyidina abu ne mai kyau, a wajen waye kamata a fara gani? A wajen su. Kada kuma ta salatin farko da malai fara kawa shine salatin babban sirkinsa, kuma wanda yake kene ne a wajen sayyidina Ali, wanda ɗaya daga cikin halifofi guda huɗu shiryayyu ne. Ya kamata a ce idan da a ce hakan da kyau an samu daga wajensa. To tunda ba a samu ba, malamai suka ce law kana khairan la sabaquna ilayhi, inda a ce alkhair ne shi, kamata a ce sun rigaye mu yin sa, ba mu kamata yanzu, sai yanzu ne muka gane cewa abin mai kyau ne muka dauka maka sa ba. Allah ya samu dace. Malai ya ce na'am, eh haka ne. Warada fi hadith ibn Mas'ud, ya zo a cikin wani hadisi da ake jingina shi ga Abdullahi dan Mas'ud, annahu kana yaqulu, cewa shi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa fi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, game da salatin da yake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yana cewa Allahumma ja'al fada'il salawatika, Allah ka sanya mafifitan salatinka, wa rahmatika da rahmarka, wa barakatika da albarkaka, sai ya ce ala sayyidil mursalina, abisa shugabannin shugaban manzanni. To wannan hadisi ana jingina shi ga Abdullahi dan Mas'ud, wanda zai da lafazin me sayyidil mursalina, amma bar mu ji abin da Ibn Hajar yace. Sai yace alhadithu, wannan hadisi akhrajahu Ibn Majah, walakin isnaduhu da'ifun. Al-Imam Ibn Majah al-Qazwini shi ne rawaito wannan hadisi, yace amma isnadinsa mai rauni ne, saboda haka hadisin bai inganta ba, ma a jingina shi ga Abdullahi dan Mas'ud ma bai inganta ba. Wa hadithu al-Ali al-Mushar ilayhi, shi ko wannan hadisi na sayyidina Ali wanda muka fara karanta shi daga farko, awwalan أخرجه الطبراني إمام الطبراني يفتد شي بإسناد ده إسناد دي يكي ليس به بأس باب لي في أتتردش وفيه ألفاظ غريبة ما ليتي سيدي أتكنس أكوي لفظك وانده سكي باكيني akwai maganganu da malamai suka dan tattauna game da lafazin ba shi kansa tsura isnadin hadisi bannan matanin hadisin ba rawaituha mashruha fi kitabi fadl nabi sallallahu alaihi wasallam li abi alhasan ibn alfaris mal ibn hajar yace na rawaito wannan magana wannan hadisi ne sayyidina ali a cikin littafi mai suna fadl nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami abi alhasan ibn alfaris wa qad dhakara ash-shafi'iyya to malam zai tsallaka ya kawo mana wata matsala sai yace malaman shafi'iyya sun ambaci cewa anna rajulan law halafa da za a samu mutun yayi rantsuwa yace la yusalli yanna ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salat yace na rantsi da Allah sai nayi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati mafificin salati ina fata an fahimta mutun yayi rantsuwa yace yana so shi a yau sai yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salatin da yafi kowanne salati falala da daraja to sai suka ce fatariqul barri ayu salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam hanyar da zai biya kubutar da wannan rantsuwar tasa yayi wa Allah biyayya akai shine yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati da cewa Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu dhakiruna wa saha an dhikrihi gafiluna irin hadisin irin salatin da muka ambata jiya idan zaku iya tanawa salatin waye ɗan uwa salatin waye a cikin salatin da muka ambata jiya da shi muka fara jiya shine salatin farko da malamai fara kawo mana a cikin salatin da wasu malaman suka shine salatin Imam Shafi'i an fahimta kun ga sai suka dauko nawa na limamin mazhabansu sai suka ce idan kai salati da wannan to kamar shine abin da yafi zaka iya kubutar da rantsuwarka da wancan salati nashi wa qala an-nawawi sai aka samu kuma ɗaya daga cikin manyan malaman su na Shafi'iyya shi kuma sai ya ce a'a ba daidai bane wannan was-sawabu alladhi yanbaghi al-jazm bihi ayu qala daidai din da ya kamata a yanke magana akan sa shine idan mutun yayi rantsuwa ce sai ya salatin da yafi kowanne zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim al-haditha ma'ana sai kai wani salati kenan salatul ibrahimiyya wanda kuma wannan magana ta Imam an-Nawawi ita ce daidai ko tare da cewa da su wasu daga cikin malaman mazhabar sun kokarin yi wa Imam an-Nawawi gyara akan wannan magana ta sa wa qad ta'aqabahu kuma idan malai faɗa gashi ne ce wa qad ta'aqabahu jama'atun min al-mutaakhirina sai dai wasu daga cikin malaman mazhabar Shafi'iyyar waɗanda suka zo daga baya can bayan Imam an-Nawawi sun yi kokarin yi masa gyara bi annahu laysa fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala thubuti al-afdaliyyati fihi ma min haythu an-naqli suka ce ai dukkanin lafazan nan ko kuma kayfiyan nan guda biyu da aka kawo da ta Imam Shafi'i da ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Imam an-Nawawi din ya kawo dukkanin su guda biyun babu wacce take tabbatar da a fifiko akan wata inda ta fuskar cirowa ne to su abin da suka faɗa kenan wanda wannan magana ta suka ga akwai gyara a ciki in ta fuskar cirowa ne abin da aka ciro shi daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga abin da aka ciro shi daga Imam Shafi'i zaka hada su babu hadi ina fata an fahimta yawa wa amma min haythu al-ma'ana suka ce wa amma idan ta fuskar ma'ana ne a dubuwancin hadisi ne da wancan salati da Imam Shafi'i ya kawo da kuma wannan salati da ya fito daga bakin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce fal afdaliyatu zahiratun fil awwal wai ai falalar tafi ma a cikin salati na farko wanne ne salati na farko na Imam Shafi'i ke Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu zakiruna wal mas'alatu mashhura fi kitab al fiqh mal ibn hajar yace wannan mas'ala da tsakanin tattaunawa da malamai suke game da wannan salatin ne yafi a cikin salatuttuka sannan kuma za a iya kawo lafazin sayyidina kuma za a kawo ba mas'ala ce shararriya a cikin littafin fiqhu wal gharbu minha sai mal yace amma dai mu manufan mu anan wajen abinda yasa ma kawo ta anna kullaman zakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha'i dukkanin wani malami da ya ambaci wannan mas'alar daga cikin malaman fiqhu gaba daya qatibatan gaba dayan su shine qatiba lam yaqa fi kalami ahad minhum sayyidana babu wanda aka samu a cikin zancen sa ko a cikin salatin sa ya kawo wani salati da lafazin sayyidana saboda haka abin haka ya dauko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sabban sa salati babu lafazin sayyidana hakanan sabai su ma suka yi salati wasu kamar yadda na ga muku yanzu misali galibi idan ka karanta littafan malamai
farkon sa kowanne malami zaka ga yana buɗewa da muqaddima muqaddima ne zaka ta kunshi abubuwa guda bi galibi a farko na farko shine yabo ga Allah madaukakin sarki na biyu salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka bane to wajen salatin nan tunda a rubuce ne zaka galibi sukan kawo wani salati ne da zasu yi su ma dan su ji sun yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu na bajinta ina fata an fahimta to irin wannan salati tukan ne malam ya dauko irin wannan da sayyidina ali suka yi su imam shafi'i gashi nan ba wai sun yi nasu bane dan addini na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma dan su koyar da mutane addinin na annabi ba haka bane kamar yadda zaka ji idan malamai suna za su yi hudu ba ko abin da kama da haka zaka malami ya kawo wani salati wanda ba salati ibrahimiya ba ina fata an fahimta to duk zaka sashi ne a irin wannan babu ba wai babu ne da suke bayani akan cewa kada ai salatul ibrahimi ba fata fata ba haka bane bare a bayanin shi salatin da suke kawo ko yafi na annabi ko abin da ya kama da haka babu wannan a cikin zancen kwata kwata malai ce dukkanin su gaba daya babu wani wanda ya kawo da lafazin sayyiduna walau kanat hadhihi ziyada manduba da a ce wannan karar na sayyiduna kari ne da yake abin so ma khafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaluha to da dukkanin malaman gaba daya wannan karin bai buya gare su ba idan wancin ya buya gare shi wannan za ka ga ya sani idan wannan ya buya gare shi to wancin ya kamata a ce ya sani bari har su ga fala ga wannan karin wal khairu kulluhu fil ittiba wallahu a'lam malai ce dukkanin alkhairi da mutun yake so ya samu to yana cikin ban abinda annabi zo da shi sallallahu alaihi wasallam haka wani mawaki yace wal khairu kulluhu fil ittiba wash sharru kulluhu fil ibtida dukkanin alkhairi yana cikin bi sharruku gaba ɗayan sa idan ka tattara shi ga dunkule shi yana cikin kokarin mutun ya kirkiro wani abu wanda ba bi bane sumalai ce wallahu a'lamu Allah ne masani duk wannan magana gaba ɗaya malam albani ya ciro ta ne daga malam ibn hajar qultu malam albani ya ce sai nace wa ma dhahaba ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullah abinda ibn hajar ya tafi a kansa Allah ya masa rahama min adami mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi salati alaihi na rashin shar'antuwar sanya masa lafazin sayyidina wajen yin salati a gare shi ittiba'an lil amri al-karimi domin kokarin bin umarnin sa wanda yake mai girma wa huwa alladhi alaihi al-hanafiyya wannan shine abinda malaman hanafiya suka tafi a kansa huwa alladhi yanbaghi at-tamassuku bihi malai yace kuma shine abinda ya kamata ya dace ayi riko da shi لانه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم saboda shine dalili na gaskiya da yake nuna soyayya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi malai kawo aya yace Allah madaukakin sarki yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum zuwa karshe Allah yace qul ka ce ya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah da gaske ba so na da'awa ba dan so na da'awa kowa zai yi kowa zai yi cewa yana son Allah kowa zai yi cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma me yake tabbatar da haka da'awa ce da'awa ce kowa idan ya ga dama zai da'awa abin da yake gani nan cikin zuciyarsa suka ce wa da'awa ma lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyau والدعاوى ما لم تقم عليها بينه فابناؤها ادعوا دعوه ce kowa zai yi wasu ne daga cikin mutane suke rai san manzon Allah tsira da suke rai san Allah subhanahu wataala kamar yadda malami suke kira wannan ayar ayatul imtihan ayar jarabawa ko ayar gwaji sai Allah saukar da wannan ayar cewa to ka gaya musu in da gaske ne suna san Allah da gaske fattabi'uni to sibilini suba annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda zasu kenan yuhibbukum Allah sai Allah madaukakin sarki ya soku kuma ina fata an fahimta ma'ana kaga kamar bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alama ce ta sanwa Allah madaukakin sarki shi yasa dan mutumin da kaga yana kokarin bin Allah bin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa gurgurdan iya wasa gurgurdan ikon sa to wannan ana muke kawo zato insha Allah ta'ala yana cikin wanda Allah yake so yana cikin wanda yake san Allah kuma Allah yake san sa Allah ya samu daga ciki ولذلك قال الامام النووي في الروضه شيسا امام النووي يفدا a cikin littafin sa ar-rawda yace akmalu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafi cikas salati gaba daya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne Allahumma salli ala Muhammadin ila ma'ana ila akhirih ila akhirih kenan shine Allahumma salli ala Muhammadin zuwa karshen sa ma'ana wannan salati ne ibrahimiya kenan babu salatin da yake mafi cika ai lokacin da muke zamu shiga farkon bayani akan salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man dan kama ganganu game da haka nace bambancin salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bambancin salatin wani wanda ba shi ba kamar bambancin shi annabi ne da wannan wanda da wannan wanda ya salati an fahimta bambancin maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wanin sa to kamar bambancin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi karan kansa da kuma shi wannan mutumin da za a kwatanta shi da shi sai ka kwatanta falalar su da darajar su da muƙamin su a wajen Allah madaukakin sarki kaga babu kwata kwata ma babu haɗi bai kamata ba mun zo gaba da masu madakata ɗan uwa sai mu haƙuri madakata aka insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bai ce